taro na maulidin shehu a nan wato Jakara masallacin Garba Edi wanda manaman Allah da za a fara taron ran Alhamis Juma'a Asabar ran Asabar za a yi hatama insha Allah ta'ala yana da muhimmanci kwarai wanda da yake dan Tijjaniya ya kokarin halarta ko kaka ba lalle sai mutum ya je duk kwanakin uku ba lalle ma ran da yaje a ce sai ya zauna an tashi da shi ba amma dai yana da kyau a ga dan Tijjaniya a cikin wannan taron yanda zai zama ko kaka an gaishe saboda me akwai magana ta Maulana Mushau Tijjani gare Allah ta'ala wanda a cikin magana yake cewa duk wani wanda sanda muke wata harka tamu ya zama ba za a ganshi a wajen harkar ba to ba ruwan mu da shi shi yasa in an ce ana Maulana Mushau Tijjani harkar wa ake yi harkar Mushau Tijjani shi yasa dai irin wannan ba abun dubawa waye yake shiryawa ba ko me za a ce ko abin da a'a manufa dai kawai taron danwa akai taro ne akai dan Mushau Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to a ce an samu masoyin shehu mai binsa a wajen ko kaka yana da matukar muhimmanci saboda wannan magana ta Mushau Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to duk wanda sanda muke wata harka tamu amma ba za a ganshi a wajen ba to ba ruwan mu da shi ba shi ba mu shi yasa ashe yana da muhimmanci a irin nan a gani shi yasa ai kokarin zuwa ko kaka yanda ya sawwaka ai kokarin zuwa ko ba komai ma taksirus sawadi yawaita jama'a kuma insha Allah ta'ala irin wannan zaman da muke yi na Juma'a in Allah da rana itau za a gudanar da abin da ya shafi maulidin shehu anan shi yasa insha Allah ta'ala ta yi wannan juma'ar mai zuwa za a yi wazifa da farko kafin azzikirin juma'a in ya so an sallama garba sai a gudanar da abin da ya shafi maulidin shehu ko ko abin da ya shafi magana akan shehu wanda akwai bangarori da yawa banda suka shafi Tijjaniya ko suka shafi Mushau Tijjani radiyallahu ta'ala nu wanda so da yawa ba a tsayawa a fayyace wa al'umma daya daga cikin bangarorin shine irin gudunmuwar da ƴan Tijjaniya suka bayar a fagen ilimi tun daga shi kansa Mushau Tijjani radiyallahu ta'ala anhu zuwa manyan almajiransa zuwa waɗanda suka zo daga baya waɗanda an samu gaggan malamai a cikin ƴan Tijjaniya nan wanda duniya ta shaida musu da cewa in dai magana ake ta ilimi to sun kai duk inda ake bukata bari sun haura tunda an samu da yawa wanda a lokacin su sai dai a saurara musu shi yasa kuma ana so a ga ingancin abu a ga suwaye a ciki ehin wanda dai yace shi yana da wani kokonto akan Tijjaniya to ya duba ya ga irin gaggan malaman da suka yi Tijjaniya ashe Tijjaniya ta haura wasa akwai irin su faqihul hajuji wanda malami ne babba na Tijjaniya akwai wallati wanda malami ne babba wanda ya bada gudunmuwa a fagen ilimi tun yana dan shekara 17 yayin sharhin Farida tasawuri tun yana dan shekara 17 wallahi ban da yawa da ya gama su bai kai shekara 20 ba wanda duniya ta shaida da cewa eh to lalle wannan ako ina ake neman malami ya kai malami to kuma gashi a dariƙar Tijjaniya ashe dariƙar Tijjaniya dariƙa ce ta ilimi shi yasa har ake samun malamai a ciki to shi yasa irin wannan bangare ne da ya kamata yana da muhimmanci aiwa al'umma bayani akai ko kaka saboda abu biyu na farko dai a san dariƙar nan fa tana da madogara kuma wani ya zo daga baya ce ma ko ba ta da gata ai an riga an huce da shi ehin an riga an huce da shi akwai gatanta tunda akwai manyan malaman da suka yi ta kuma sun san abin da suke sannan manufa ta biyu shine suna baya ƴan dariƙar su san ga irin tsaya wadda na farko suka akan ilimi su ƙara tsayawa su ta da himma su ma wajen tsayawa a fagen ilimin saboda ba abin da yake kware tafiyar illa kin tsayawa a yi ilimi sai a ɗauki wasu abubuwa daban a ɗau wata jazba ta daban da sauransu a yi ta kutsawa a ciki amma alhali ga fagen ilimi ba tsaya an kyautata shi ba to wannan yake kawo ake tabanna kuma wani sai ya dauka ma daman ashe tun farko tafiyar daman tabanna ce alhali ko kadan ba haka ba eh man amila salihan fali nafsi wanda sa'a fa alaiha eh shi yasa insha Allah ta'ala dai za a zaman abinda da ya sauka in Allah da za a yi tsakanin magarbar da isha rana ita kenan anan wancan kuma da zaman da za a yi wanda aka saba yi fiye da shekara 50 shi wato alhamis za a fara a gama ran asabar daren kwana uku ko yini uku aka saba yi insha Allah ta'ala Allah ya mana taimako Allah mana soyayya shi radiya Allah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima umri wa al-khatim lima sabaqana sirraki ila al-haqq wa ala alihi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi Subhanallah, bi-l-izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.